Our operations in the last 1 week resulted in 50 neutralized terrorists, while 114 of them were arrested.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi,
Major General Edward Buba,
ke bayanin cewa sojojin kasar a cikin mako daya da ya gabata sun halaka kimanin yan ta'adda guda 50 tare da cafke kalon wasu guda 114, kana aka kubutar da wasu mutane guda 49 da aka yi garkuwa da su. Major General Buba ya kuma nuna mana wani faifan bidiyo mai tada hankali inda yan kungiyar IPOP da kuma bangaren soji na ESN da kirajin ballewa daga Najeriya ke halakawa tare kuma da cin nama mutane a jihar Imo.
Now this forest is named Aku in Okigwe local government area of Imo State.
Wannan daji sunansa Aku dake karamar hukumar Okigwe a jihar Imo. Sojojinmu sun farmasa, komandan rundunarmu da kansa ya jagoranci wannan farmaki. Wannan wuri da kuke gani nan ne inda yan kungiyar IPOP da kuma bangaren reshensu na soji wato ESN ke amfani da shi a matsayin tudun mun tsira. Kun ga dai akwatin gawa dake alamta wuri ne na yin tsafi. Akwai fayafayan bidiyo da dama da ba za mu iya nuna muku ba saboda tsananin tashin hankali dake cikin su, inda suke kashe mutane su kuma gasa namun su cinye, sannan su rataye kawunan mutanen. Kun ga dai kwarangol din kawunan mutane a ƙasa a barbaje. Akwai bidiyon da za ku ga inda ake daddatsa dan adam gunduwa-gunduwa, amma duk mun yi maganin su mun rugurguza wannan wurin. General Buba ya yi ƙarin haske akan irin aikin da suka yi a yankin Niger Delta.
Troops in the Niger Delta area.
Dakarunmu a yankin Niger Delta sun gano tare da wargaza ramukan da ake adana danyen mai na sata guda 54 da jiragen ruwa samfarin kwale-kwale guda 66 da tankoki guda 134 da ake boye man sata a ciki. Kana murgurguje haramtattun mutattun mai guda 53. Sojojin kazalika sun kwato danyen man fetur kimanin lita kusan miliyan 1 da ƴan tsagerun suka sace. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya sha alwashin dakarun kasar za su ci gaba da aiki tukuru.
In ka ga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko ƴan ta'adda ko su waye, kada kai shiru, kai magana yanda za a dauki mataki. Mun kuma tabbatar ma jama'a cewa za mu iyakacin kokarinmu mu tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a Najeriya gaba daya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.